buga ajiya bangaren Premier League na kasar England da bangaren La Liga na kasar Spain a shekara 2016 zuwa 2017 inda kowane kasa aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage na League na su. A kasar Spain ɗin Alaves ta samu nasara kan Villarreal da ci 2-1 a mako na 35. In koma kasar England kuwa kungiyar kwallon kafa ta Middle Row ta sha kashi a hannun Arsenal a gidansa da kwallo 2-1 inda suke mako na 33. Har ila yau, a yau za a dawo karawa a bangaren cin kofin zakarun nahiyar Turai yau mutum Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe inda za a karawa ta biyu, inda a yau duk kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta kuwa kuncin Bayern Munich da kasar Germany. A karawar farko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta bi Bayern Munich har gida ta lallasa da kwallo 2-1. Don haka a yau kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich tana neman nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid aƙalla Bayern Munich ta sa kwallo 2-0 ko kuma 3-1. Ita kuwa Real Madrid tana buƙatar canjin rasu nan doki ta koyaya. Wannan shi ne karawansu na 21 da za su yi, inda a karawan baya da suka yi na wasanni 20 da suka haɗa da suka haɗu tun kafo kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta samu nasara sau tara a kan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Ita ma Real Madrid ta samu nasara sau tara, inda aka yi canjin rasu nan doki sau biyu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za ta karɓi bakuncin Atlantico Madrid a karawarsu ta biyu. A haɗuwarsu ta farko Atlantico Madrid ta doke Leicester City da ci ɗaya mai ban haushi. Wannan shi ne haɗuwarsu ta huɗu tun kafuwar ƙungiyar, inda Atlantico Madrid ɗin suke samun nasara sau huɗu a kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City sai a wannan karon, inda za su buga wasanni na huɗu wanda ba a san wacce kowa ba sai miya ya ƙare, inji Bahaushe. A bangaren saye da sayarwa ko na ɗan wasan ƙwallon ƙafa da duniya, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Chelsea Eden Hazard ya amince da koma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da fafata na yi da a ƙarshen ka a kan wasan bana. Bayan haka ne horarwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin ana tunanin zai sake ƙara tsawaita kontrakinsa a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗin idan Zinedine Zidane. Messi ya buƙaci ƙungiyar ta Barcelona da su ɗan wasan gaba na Atlantico Madrid ɗan gasar Faransa mai suna Antoine Griezmann, mun ga lafiya.